أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله zan musa wata kasida wadda take sabuwar kasida ce kamar yadda kuka ga mun rarraba ta ita ce al-qasidatu zainabiyya qasidatu zainabiyya an nasaba ta ne zuwa ga Zainab dan an fara ta buda ta iftitahin ta da Zainab kasida ce wadda a tarihi ana nasaba ta zuwa ga Ali ibn Abi Talib duk da akwai shakku shi yasa a cikin diwani Ali ibn Abi Talib zaka same ta wannan ma da na ciro muku a cikin huddota to amma akwai shakku kan cewa Ali ibn Abi Talib yayi ta ko kuma wani malami da ake nasaba ma a takaice tana kumshe da wa'azi jahilta wanda yayi ta ba matsala bane a takaice dai wani ne cikin magabata na musulunci wanda ake ji da su ya rubuta wannan kasida kuma kamar yadda muka fadi cewa duk wasu kasidu da wasu littafai muka samu muna kokarin sa su dan saboda sani na akan amfanin su suna da fa'ida ka karu da wa'azi ka karu da luga ka karu da usulubi kala kala na malamai shi yasa wannan in muka kare ta ma ga wani nan gurin wanda zan musa kamar zuwa 14 yau ita wannan baiti 65 ne ina kyautar su ta mu raba ta biyu to 14 yau sai musa diwan mun san ibnu abi zaid al-qayrawani mai risala go to shi yake da wannan diwa wannan abun gakin tattara su ne akai nashi ne wajen kasida shidda mai mugun dadi da izinin Allah an mun gama wannan ita zan musa buga ta za a yi wanda yake bukata ya ba malami su dala 100 shi mun samu wanda yake buga mana anan garin kuma cikin abu mai sauki gashi wannan shi ya buga mana shi ran ga misali kenan duk irin wannan kana littafin mun samu alhamdulillah wanda zai buga mana su duk wanda zai bukata kai da muka duk wanda zan musa zan mu hadi yadda za a yi in sayen shi za a yi iya za a yi kahin zuwa a sa shi a zamana kowa ya mallake shi gashi ba tsada ba komi dala 100 kan mu kai 14 mutum yayi kokarin ya mallake shi ya ba ma malam Yusuf dala 100 ya rubuta sunan shi kan zuwa lokacin in ga ya mishi ga adadin da muke bukata sai ya kawo mana daga mun je fara ta kawo muna da ita wannan kasida ta Zainabiyya a gaugauce kamar yadda muka yi bayanin ta ana shakku akan nasaba ta zuwa ga Ali ibn Abi Talib tana da sharhi wanda shine a hannu na An-Nafihatul Wardiyya fi halli qasaidil qasidatu Zainabiyya an nasaba ta zuwa ga Zainab shi yasa aka ce mata Zainabiyya a na farko yake cewa saramta hibalaki ba'da wasliki Zainabu wadaharu fihi tasarrubun wa tasarrufun wa taqallubu yace nasarar zawa'iba allati tazhu biha sudan wara suki kasaga mace ashiyabu wastasfarat lamma ra'atka wa talama kanat tahinnu ila luqaka wa targabu yace wa kazaka wasul lugani yati li annahu alum bi balqatin wa barqun khullabu zamu koma ci gaba da karan da wannan kin dan saboda rishin lokaci yake cewa saramti ibalaki kin yanke igiyaki alhibar ita ce igiya ba'ada wasliki bayan sadarwaki Zainabu yake Zainab bayan can da muna tare da ke yanzu kin yanke alaka yace wadaharu zamani fihi tasarruma akwai yankewa wa taqallubun akwai jijjuyawa dama akwai wanda ana tare da shi a yanki haduwa ko mutuwa ko kuma rabuwa hakanan takallubun jijjuyawa zamani wannan al'ada ce ta Larabawa wanda in za su buda ba wai dan akwai ta Zainab kin ba suna budawa da kira zuwa ga mace akwai wanda sun buda sun yi kirari zuwa ga macen suna nihin akwai ta waki iyan ita ake ma waken kamar su Majnun Layla Layla kin an yi ta da Layla yake amma shi wannan wanda yake bayanin Zainab aka ce kawai kokari salo ne na jan hankali na mawaka wancan lokacin na farko suke abun nan da ita amma ba da akwai wata Zainab ba da yake nihi zuwa gare ta yace nasharat zawaibaha nasharat ta watsa ta bude zawaibaha zankwanta allati tazhu biha wadda take alfahari take al'ajabi da ita zawaib shine zanko kitso kenan in ga namiji ne sai a ce zanko wanda ake irin na bugaje a daji ko hulani amma an ce ga mace sai a fassara shi da kitsanta zawaibaha tana ta watsa zawaibaha zankwanta kitsanta allati tazhu biha wadda take yin ado da shi yace su dan baki kirin wara a suke kuma kanki kasaga mace yace kamar kudiji ashiyabu yayi hurhura na'am kan na'amati nan kuma kasaga mace kenan yace kan na'amati kamar jimna kasaga mace kuma kamar wannan kudiji wani icce ne wanda ke hutuwa ashiyabu wanda yake yayi hurhura a cikin shi akwai hurhura yace wastasfarat lamar atko dalama wastasfarat lokata wastanfarat ta tsere lamar atka lokacin da ta ganka wa dalama so diyawa kanat tahinnu ta kasance tana bege ila lukaka zuwa gamuwa da kai wa targabu kuma tana kwadayin gamuwa da kai amma ana gamuwa hai ta tsere yace wa kazaka haka ne wasulul gani yace haduwa da ƴan mata li annahu alun dan saboda shi kawalwali ne yani kasarabin biki a tin asarab shine al bi barkatin a cikin hako wa barqun kuma kamar walqiya ce kullabu mai yaudara walqiyar hadarin da zai tawalqiya sai zo ya baku iska ya wuce to haduwa da ƴan mata haka ne yace haka ne alun kuma bi barkatin kawalwal ne wanda in ka haukwarta kana hangen wani guri nesa can kamar tabki kana tatahiya ai ka ji kaga iska ce to shi ma yace haka ne sha'anin mata sai yace nan zargi ne yake gare su yace zahaba shababu famalahu min audatin an tsallake a ganin na sharhi ne yana tsallake mana wasu abiyat fada'a ina ga cikin bani kawai in kai ka inga nanawa ne a yace fada'a saba kabar yarinta faqad falaqad adaka zamanuhu zamanin shi adaka yayi gaba da kai wazahad kai zuhudu fa umurka minhu wallal adiyabu umurka rayuwarka wal adiyabu mai dadi wallata ba da baya duk wanda ya kai da hurhura ta zo akai ya bar ta ma lokacin abin da ya gudana na yarinta dadin rayuwa ya riga ya kubuce mishi hakure bar ta na baya shine yake ni yace zahaba shababu sarmantaka ta tahi famalahu min audatin ba yadda za a yi ta komo wa atal mashibu hurhura ta zo fa aina minhu almaharabu ina muguda take ba yadda zaka guje ma hurhura ta riga ta taho shi yasa wani yake cewa tazawwar jamilan min fi'alika innama qarinul fata fil qabr ma kana yaf'alu ala innamal insanu dayful li ahlihi yuqimu qalilan indahum summa yarhalu yace kai guziri na abun kirki tun kana cikin rayuwarka kana sarmantaka abinda zai amfane ka a kabarinka ka sani cewa dan adam kamar bako ne a cikin iyallan shi lokaci zai zo wanda zai tattare kayan shi ta hiya bar su duk lokacin da kake kana da dama aikin alkhairi wanda in ka bari zai tarda ka lahira kai ta kokari in ba wannan ba kai na dama yace daifun alamma ilayka walam tahfil bihi fatara lahu asfan wa dam'an yasqubu daifun bako ne alamma bika ya sabko gare ka ma'ana hurhuran nan lam tahfil bihi baka girmama shi ba yace fatara lahu asfan kana ta gane mishi bakin ciki wa dam'an yasqubu da hawaye yana ta zuba hurhura ta riga ta zo kana ta kukan zawwata ina ma a ce mu tsaya a sarmari a dawama akan haka amma ta taho ba ruwan ta haka nan zata zo kana ta hawaye akan ta yace da'a an kama kadfa ta fi zamani siba wazkur zunubaka wabki ha ya muznibu yace da'a an ka kabari gare ka ma kadfa ta fi zamani siba abinda ya wuce zamanin sarmantaka wazkur zunubaka kai ta tuna zunubinka wabki ha kai ta kuka akan ta ya muznibu ya kai mai saban Allah kawai ka bar tunanin abinda ya wuce yace waksha munakashatul hisabi li annahu la budda yuhsama janaita wa iktabu waksha kaji tsoran munakashatul hisabi munakasha ta hisabi li annahu dan saboda shi la budda ba makawa yuhsama janaita za a kididdige abinda ka aikata wa iktabu kuma a rubuta shi dole ne tunda ka san wannan kuto kama kanka tattali kama kanka tanadi wallailukum yace lam yansahul malakani mala'iku basu mance shi ba kaga gaba da bayan ne yake mun hina nasitahu lokacin da kan mance ma'ana abinda ka aikata mala'iku basu mance ba yace bal asbatahu bar sun tabbatar da shi wa anta lahin tal'abu kai kana shagala kana ta wasa kana tawarginka su sun rubuta basu mance ba wallahi ko to wannan kawai in bita a yadda tawa take mutun ya rika bin ganin wani baiti ne yake dan kun yi ne gaugawa samu shi nikan in samu na sharhi yace wallailu fa'alam shi dare ka sani wannan haru da dare kun ga baitin inda yake wallailu dare da rana yace ka sani kilahuma dukkan su anfasu na lunhwashin mu bihima da su ne to addu ake lissawa tuhu sabu ake lissa ake kididdiga su ake lissafawa dare yana zuwa yana zawwa lunhwashin mu ake ta kilgawa yace wa ruhu fika wa du'atan wudi'ataha sataruddaha bi ragami minka wa tuslabu wa ruhu ran wannan da kake gani wadi'atun fika ajiya ce Allah ya baka amshi ajiya mana abuna awdu'ataha wanda Allah ya baka ajiya sanarudduha yace zan mu maida shi bi ragami da mun kida mun so yace minka da gare ka wa tuslabu kuma za a kwaci ran kowa ba a san shi ba da karhi ne za a kwaci ajiya ce wanda an ba kowa ba cikin dadin rai ake amsa ba sai da ƙarfi ake amshe ta. Yake cewa wa gururu dunyaka allati tas'alaha darun haqiqatuha tazilu wa tazhabu. Wa gururu dunyaka, rudi na duniyarka, allati tas'alaha, wadda kake tama wahala, darun gida ne wanda haqiqatuha, haqiqaninta, tazulu, gushewa take, wa tazhabu, ta tahiya, ta tabaraka. Duniyar da muke tashirmi a kanta zawwa zata yi ta wuce. Mata'un ya zahabu kenan, abin jin dadi ne wanda yana tahiya shi. Ana samun sabani saboda kuta ku na ciro ta ne a cikin diwanu Ali ibn Abi Talib, ni kuma wannan sharhi ne, nuskha take samun sabani a cikin wani daga cikin magabata. Yake cewa fa man yahmudu dunya li'ishin yusrahu fa sawfa al'amrin an qalilu yalumuha idza adbarat kanat 'alal mar'i hasratan wa in aqbalat kanan kaseeran humumuha. Mu saurara da kyau. Yace fa man yahmudu dunya, duk wanda yayyabu duniya yake cikin jin dadin ta, li'ishin, dan saboda rayuwa, aishin yasurruhu, rayuwa tana taka mushi, yake ta yaban duniya, ai duniyan nan muna jin dadin ta. Yace fa sawfa al'amri an qalilin yalumuha, ina rantsuwa da Allah a kusa shi zai zarge ta. Yace idza adbarat, lokacin da ta bada baya, kalat alal mar'i hasaratan, wannan a sharhi ne ba cikin baiti ba, zata kasance asara ce ga mutum. Wa in aqbalat, kuma in ta fuskanto ta amince mishi, kanat kasiran humumuha, bakin cikin ta mai yawa ne, mai kudin, mai halin, wanda duniyar ta samu bakin cikin ta ya huta wanda bai same ta ba, kuma a baya a ƙarshe shi zai kuka da ita. Haka nan wani yake cewa ara dalibud dunya wa in tala umruhu wa nala min ad-dunya sururan wa an'ama kabanin banabu yanahu wa aqamahu falam mastawa ma qad banahu tahaddama. Yace ina ganin mai neman duniya ko da rayuwar shi tayi tsawo, ya samu abin da yake so na duniya, yana tahurin ciki, ya samu ni'ima, kamar mai gini ne, ya gama ginin shi, ya daidaita shi, sai da ginin ya zo daidai, kawai ginin ya rubto da shi suka rushe gaba daya. Haka nan duniya take. Sai cikin baitin yace wa jami'u ma hasartahu wa jama'atahu haqqan yaqinan ba'da mautika yunhabu tabban lidarin la yadumu na'imuha wa mashiduha amma qalilun yufrabu. Yace wa jami'u ma hasartahu, dukkan abinda ka tattara shi, wa jama'atahu, ka tattaro, ka same shi, ka tattara shi na duniya, haqqan yaqinan, tabbas, ta gaskiya, ba'da mautika, bayan mutuwa, ka yunhabu, za a wawushe shi, kana mutuwa magara su shiga su wawushe su ma manta da kai. Yace tabban lidarin, tur da abin nan, da duniya, da gidan da la yadumu na'imuha, na'imar ta bata dawwama, wa mashiduha, kuma daukaken ginin ta. Kun gani can cikin hadisi yanzu mu gani, shi yasa nace muka amfana da lugha, kuma ka amfana da wa'azi. Mun ga nan gurin ma umurtu bi tashyidil masajidi, daukaka gini shine at-tashyid. Yace mashiduha, babban ginin ta wanda aka daukaka, yukhrabu, za a girge shi amma a kashe wannan da Allah. Amma qalilun, anan kusa, ma'ana a kusa ba jimawa, duk wani ginin ta za a rushe shi komin inda ya kai girma. Sai yake cewa fasma'a hudita nasihan aulakaha khabrul labibun aqilun muta'addibun fasma'a nasaiha, ka saurari nasihohi hudita, a shirye Allah shiryar da kai, aulakaha khabrun, malami ne zai baka ita, labibun mai hankali, aqilun mai hankali, muta'addibun kuma mai ladabi, mai bada adabi. Yace ka saurara nasiha, ita ce zamanin zamanu, haqiqatan bi tasabburin wa ilal umuri saba'ibun wa ta'aqqubi. Yace zahabar zamanu, zamani ya tahi, haqiqatan a haqiqa ta lamari, bi tasabburin, da daukan hakuri na gaskiya. Yace wa ilal umuri, lamurra, dukkan su gabaki dai saba'ib, suna da sababi, wa ta'aqqubi, kuma suna da abin da zai biyo baya, yazo ko na alkhairi ko na sharri, duk abin da kake akwai abin da zai biyo baya. Yace ahadan nasiha tafatta iz bi maqalihi idza kana a'lamu bil umuri wa adabu. Yace ahadan nasiha ta, ya baka kyautar nasiha, fatta izbi maqalihi, ka wa astu da magana shi, idza kana a'lamu bil umuri, in ya kasance mafi sani ne ga lamurra, wa adabun da ladubba, matukar dai wanda zai baka nasihan nan masani ne kuma da lamurra da ladubba, to ka saurare shi. Da ya saba kawai ku duba cikin jerin baitukan, kun ga baitin da ake, in kuma babu shi to babu shi ne ciki. Ya saba. Yace la ta'manu dhahara al-kha'una fa innahu ma zala kidman lirrijal muqallibu. Yake cewa la ta'manu dhahara al-kha'una, kada ka amince ma zamani ha'intacci, fa innahu ma zala kidman, zamani bai gushe ba tun can daren dama, muqallibul lirrijal, mai jijjuya ma mazaje ne, yau wannan ta mushi dadi, gobe wancan ta bacin mushi. Shi yasa wani yake cewa ad-dahalika mizaniyar kauna yarfa'una kisan jahalan wa yaqfadu za'idul miqdari, zamani kaman ma'auni ne yau in ya daga ma wancan gobe kwanta ma wancan nke cewa wa kazalika al ayyamu fi gadaratiha marrat yuzallu laha al azul anjabu wa kazalika al ayyamu haka nan yau da gobe fi gadaratiha wajen yaudarta marrat tana shudewa yuzallu laha al azu ana kaskantar da madaukaki wal al anjabu wanda yake zababbe wanda yake zababbe ne ana ji da shi yau da gobe sai ga ta mai da shi shine kaskantacce shine wani yake cewa min adatil ayyami anna surufaha idza sarra minha janibun sa ajanibu wama a'raful ayyamu illa zamimatan wala dahru illa huwa li sa'ri talibu zamani dan daukan hansa ne yau in ya juya maka gobe sai ya komo ya rama in ya jiya maka dadi sai ya komo ya rama yace wal faqr sunun fil rijal annahu yuzri biman yar ash-sharif al-ansab wal faqr shi talauci shaynun abun ka abun muni ne fil rijal cikin mazaji li'annahu dan saboda shi yuzri biman yar ash-sharif yana kaskantar da wanda ke kiyaye mai girma mai daraja al-ansabu mai nasaba mutum mai nasaba mai daraja mai mutunci in ya kasance yana tare da talauci zai kasance aibu ne gare shi wannan yana hadin ne abun da yake gudana cikin rayuwa ba wai yana nihin ayi haka ba haka yadda ya ci yace wa yafuzu bil mal al haqiru makanatan fatarahu yurja mal ladayhi wa yurgabu al haqiru wanda yake kaskantacce wa yafuzu bil mal zai samu rabo da dukiya makanatan ya samu daraja yace fatarahu zai ka ganshi yurja mal ladayhi ana kaunar abin da ke tare da shi wa yurgabu kuma ana kwadayin abin da ke tare da shi duk rishin daraja duk rishin mutuncin shi in yayi dukiya sai kaga shine abin kauna yace wa yumbashu bit tarhibi inda qudumihi wa yuqamu inda salamatin wa yuqarrabu wace wayinubushu kuma ana mishi bushasha sakin huska bi tarhibi da maraba inda qudumihi lokacin da yazo in mai hali ne wayuqamu inda salamihi in zai tahe shi har ayi tsaye ana mishi salama sai an taka mishi wayuqarrabu kuma a kusanto da shi duka wannan halin mutanen zamani yake gaya mana yace faqana afatil qana'ati rahatun babu shi kawai ya saba da naku ko kun zama ɗan kallo ba sharhi bane kawai mutun yayi ta duba yanzu na bar sharhi yace faqana kai dangana fa fil qana'ati rahatun a cikin dangana akwai hutun zuci wal ya'su mimma fata fa huwa al matlab kuma ka ɗeba kauna ga abin da ya wuce baka same shi ba kawai shine abin ne ma ka hudda kwadayin abin da ya riga ya wuce sai ka samu lahiya ba kai tunanin wani abu da ka rasa ba ya riga ya wuce yace wa idza amita kusita sawba mazallatin falaqad kusiya sawbul mazallati ash'abu yace wa idza damita idan kayi kwadai kusita sawba mazallatin to an sa maka tuha ta kaskanci falaqad kusiya sawbul mazallati ash'abu haqiqa an sa tuha kaskanci ga ash'abu wanda muka taba baku labarin da ake buga misali da shi cikin abun nan misalai uku da ake bada labari da shi cikin kwadai anan sharhi wata rana an taba tambaye shi cewa banda wancan labarin da na baku ya an taba tambaye shi cewa ba mu labarin wani abu na kwadai da ya taba faruwa gare ka yake cewa na dauki wani bawon abinci da ake ci kashi ina ta gurgure shi kare yana bi na sai da muka yi farsa kai 2 kilometer wajen biyar yana ta jin in yadda wannan kashi ni kuma ina hasada in yadda ya dauka kare yana bin shi da suka yi farsa kai 2 yace la ta hadisan na falhirsu laysa bi fakhirin kada kai kwadai mai kwadai ba abun alfahari bane falhirsu mushfiqul lirijal wa mutibu kwadai mai wahalar da mutane ne kuma mai ba su wahala ta karshe kam ajizin fil nas ya ati rizquhu so diyawa yace gajiyayye cikin mutane arzikin shi sai ya zo mushi ragadan ayalwace wai hurramu kaisun wai khayyabu mai karhin bala'i kuma a haramta mushi arziki ya zama tababbe a duniya kenan yake cewa wani daga cikin sharhi yake cewa ya taliban rizqi fid dunya bi quwwatihi taduru min baladin fiha ila baladin at'abta nafsaka fi ma laysa tudrikuhu wa da'a umruka fi hammin wa fi nakadi yace ya kai mai neman arziki kana ta wahala da karhinka zaka samu arziki kana take wayo kaje wannan garin kaje wannan garin ka wahalar da kanka akan abin da bazaka same shi ba wanda ba rabanka ba ka kare rayo ka cikin damuwa da bakin ciki da ka hau sama tsakanin sama da kasa dan wahala da kokarin kwazo wajen nema to yace bazaka samu makwat na ruwa ba wanda ba rabanka bane yace akasir anka fa innar rizqa munqasimun ka takaita nema arziki Allah ya yanka shi ya atika zai zo maka walau annahu fi jabhatul asadi ko da a bisa goshin zaki yake arzikinka sai ya zo maka in kai hakuri yace fa alayka taqwallahi falzimha tafuz inna taqiyya huwa al-bahiyul ahyab fa alayka taqwallahi ina horanka da tsoron Allah falzimha ka lazimci tsoron Allah tafuz zakka samu rabo inna taqiyya shi mai tsoron Allah huwa al-bahiy shine mai kwarjini al-ahyab abun tsoro tsoron Allah shike sa ma mutun ya samu kwarjini kuma ya samu daraja ina ganin zan mu takaita baiti na 28 ne hasabun wanda yake nan sati mai zawa sai mu ba ta lokaci mu yi da sata saboda kan mu rasa mukama insha Allah.